أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذي قيل لهم كفوا أيديهم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا.
نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. bayan haka ƴan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya hada fuskokinmu a wannan safiya ta talata yau. talata yawmuna shida ko bakwai bakwai Allah ya karba mana yawmuna bakwai ga watan Ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447 wanda yazo daidai da 24 ga watan biyu shekara ta 2025 miladiya ci gaba da darasin mu na tafsirin alqur'ani mai girma wanda wannan shine zai zama darasin mu na shida kenan a wannan shekara har yanzu muna nan a cikin suratul baqara kuma jiya mun tsaya karshen aya ta 188 ita ce muka karanta jiya wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukam lita'kulu fariqan min amwali an-nas bil ithmi wa antum ta'lamun yau insha Allah ta'ala za mu tashi kan aya ta 189 fadin Allah ta'ala yas'alunaka 'anil ahilla Allah ta'ala ya mana jagora Allah ya sa mu karanta daidai mu fahimci daidai mu aikata daidai Allah madaukakin sarki ya tsare mana niyyar mu ya tsare mana ikhlasin mu Allah muna mika kokon baran mu gare ka yadda muka sa littafin ka a gaba za mu karanta shi Allah ka datar da mu Allah ka tsare mu daga shan zuciya ka tsare mu daga zamiya ka tsare mu daga kurakurai ka tsare mu daga ganganci ka sa mu karanta daidai mu fassara daidai mu fahimci daidai Allah ya sa mu dace Allah ya ce
a'udhu billahi minash shaytanir rajim يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون
Abdullahi dan Abbasin Allah shi kare da a gare shi yace wannan ayar aya ta 189 a cikin suratul baqara nazalat ala sabab ta sauka bisa wani sababi wa huwa anna rajulaini min as-sahabati qala wasu mutane guda biyu cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sune Mu'adh ibn Jabal da Salaba ibn Ghanam mutanen Madina suka ce ya Rasulullah ma balul hilali yabdu daqiqan mithla al khayt thumma yazidu hatta yamtali wa yastawi wa ya'zum suka ce ya manzan Allah wai me yasa jinjirin wata lokacin da zai fito a karan farko yakan fito dan karami kai ka dauka zare ni ka gan shi dan kuchili a lokacin da zai fito amma yana tafiya yana tafiya yana tafiya sai yazo ya wato ya cika ya zama babba amma lokacin da zai faru yana faruwa ne a dan karami menene dalili suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama thumma la yazalu yanqusu wa yadiqu hatta ya'uda kama kana sannan kuma bayan ya cika sai kuma ya fara raguwa har kuma ya koma irin yanda ya faru suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ce la yakunu ala halatin wahidatin kashams me yasa wata ba za ta zama a wani yanayi guda ɗaya ba kamar rana kaga rana in za ta fito ai ba da karama karama take fitowa ba dama babban take fitowa sai dai hasken ta ne yake fitowa a kadan kadan har hasken ya cika to me yasa wata ma ba zai dinga fitowa a haka ba fa nazalat hadhihi alaya yace sai wannan ayan ta sauka wasu suka ce yahudawa ne suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi wa manzon Allah wannan tambayar to sai Allah ya saukar da wannan aya yace yas'alunaka 'anil ahilla Allah yace suna tambayanka game da jirajiran wata domin al ahilla jam'u jam'i ne na al hilal shine jinjirin wata al ahilla shine jirajiran wata malamai sun tattauna musamman malamai da suke da alaka da harshen larabci akan yaushe ne ake kiran wata da alhilal kwana nawa wata yake yi a kira shi da alhilal dukkanin mun san cewa sunan wata shine alqamar ko kamar yadda zamu dinga ji da yawa a cikin alqur'ani wasakhara lakum ash-shamsa wal qamara da'ibain alqamar to wasu malamai suka ce
dama dai shi alkamar ana kiran wata da alkamar ne bayan ya cika ya zama cikakken wata to sai a kira shi da alkamar to wasu malamai suka ce alhilal ana kiran sa ana kiran wata da alhilal ne daga ranan da ya bayyana zuwa biyu ga wata yana nan a matsayin dan karami ba lalle ido ya iya ganin sa ba daga ran da watan ya fito zuwa dare daya biyu ana kiran shi da alhilal wasu suka ce dare uku wasu suka ce a'a ila an yabhura dawuhu sawa sawa da laili har sai an wayi gari ya zamana hasken watan yana iya tafiyar da duhun dare hasken watan yana iya haskaka duhun dare to wannan watan sai ya tashi daga alhilal sai kuma a kira shi da alqamar to wannan yana daga cikin sabanin da malamai suka yi amma dai almuhim shine wata lokacin da yake fitowa ana kiran shi da alhilal har zuwa lokacin da zai kwana 1 2 ido ya iya ganin sa to sai a kira shi da alqamar to shine su suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa watan nan yake faruwa daga alhilalu kafin ya zama kamaru yake faruwa daga dan karami karami kadan kadan yana girma kadan kadan yana girma me yasa ba zai zama kamar rana ba ko ya fito a babban sa a ganshi sai faro da karami karami sannan in tafiya tayi tafiya kuma sai sake komawa karami ai saboda yanzu muna 7 ga watan Ramadan yau saboda ganin alhilal ne aka gane cewa 1 ga watan Ramadan ta shigo to watan na tafiya har za a iso lokacin da kowa zai ganshi a tsakiya lokacin an kai azumi 10 tannan tafiya ta ƙara tafiya tafiya tana tafiya idan za a ajiye azumi a yi sallah mutun nan ne suke iya ganin wata su kansu masu ganin watan masu binciken watan sai sun yi amfani da na'ura wanda zai ƙara girman watan ya zumo shi kafin su ganshi haka ne ko ba haka ba saboda me saboda dan karami ne to tambayar su ga manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam me yasa wata yake faruwa daga dan karami dan kadan 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 har ya girma sannan in ya girma ya zama cikakke a tsakiya sai kuma ya sake komawa inda ya fito he ku sake komawa kadan kadan yaya ba zai zama kamar rana ba in zai fito ya fito a babban sa in zai bace ya bace a babba to kun da ji tambayar da suka yi to bari mu ji kuma amsar da Allah ya ba su sai Allah ya ce kul ka ce da su su wannan watan hiya mawaqitu linnasi alamomi ne na lokaci wa mutane wal hajji da kuma aikin hajji domin fitowan ji fitowan jaririn wata fitowan jaririn wata yana da wato alaka da abubuwa da yawa na ibadan musulmi idan za a dauki azumi manzo Allah ya ce idza ra'aytumuhu fasumu wa idza ra'aytumuhu fa'aftiru in kun ga wata ku yi azumi in kun ga wata ku sha ruwa kaga fitowan jaririn wata ashe yana da alaka da daukan azumi da kuma wato ainihin ajiye azumi wanda rukuni ne daga cikin rukunin musulunci sannan yana da alaka da aikin haji shi yasa Allah ya ce hiya mawaqitu linnasi sai ce me wal haji har aikin haji fitowan wata alama ne na aikin haji anan ne za a gane cewa an shiga watanni masu alfarma anan ne za a gane cewa an shiga watan Zulhijja gashi yau 1 ga wata 2 ga wata har a iso lokacin da za a fara ayyuka na aikin haji sannan mace wace mijinta ya rasu ta kabanta 4 ashhurin wa 10 wata 4 da kwana 10 kaina ake gane an gama wannan watan idan ta dauki takaban a tsakiyar wata ne mijinta ya rasu 5 ga wata ko 7 ko 10 to za ta lissafa kwana 30 shine wata 1 kwana 30 wata 2 kwana 30 wata 3 kwana 30 wata 4 sai ta kara da kwana 10 amma in mijin ya rasu daidai yau 1 ga wata to sai watan ya zama kwana 29 to ta gama wata 1 yanzu gobe in an ga wata ta shiga wata na 2 haka haka in za a yi wata kwana 29 tara sau 4 to ta yi wata 4 sai ta kara da kwana 10 kaga shi wannan alhilal din jaririn watan ya zama alama na takabar ita macen ita mata wacce mijin ta yi sake ta idan ba ta jini za ta yi takara ta yi idda na wata 3 haka nan ma kuma wacce aka aurar da ita bata fara al'ada ba har ma aka sake ta to za ta yi wata uku saboda ita ba za ta ga jini ba. Idan mutum yayi zihari wa matarsa, ya kamanta matarsa da mahaifiyarsa ko da wata muharramansa, kafaran sa daga ciki akwai siyamu shahrain mutatabi'ain, azumin wata biyu a jere. Wanda yake san kai bisa kuskure, daga cikin kafaran sa zai yi azumin wata biyu a jere. Kaga ashe kenan jirajiran wata da Allah ya ce mawaqitu linnasi, wato alamomi ne na lokaci, lokuta wa mutane. Ashe wannan na nuna mana mafiya yawan ayyukan addini ma suna da alaka da jinjirin wata, suna da alaka da ganin wata. To abun da yake so nuna mana anan shine Allah yayi amfani da wani abun da ake kira da uslubul hakim. Uslubul hakim shine ka tambayi wani abu, amma sanin abin da ka tambayan bai da muhimmanci a wajenka, to sai a share abin da ka tambaya sai a fada maka abu mai muhimmanci. Su yanzu kaga tambayan da suka yi shine me yasa wata take faruwa a karama in ta daidaita ta cika sai kuma ta sake komawa karama? To Allah ya san sanin wannan bashi da amfani. To maimakon a ba su wannan amsan sai aka gaya musu kuma meye amfanin jaririn wata, ba zan ko mun gane ba. Wannan shi ake kira da uslubul hakim. Ga abin da ka tambaya, amma abin da ka tambayan nan bayi da amfani ko ka san shi, in baka san shi ba zai cutar da kai komai ba. To sai a manta da abin da ka tambaya, a share abin da ka tambaya sai a fada maka abin da zai amfane ka. Daka yanzu in an gaya musu ga hikimar da sa wata ke farowa daga karama ta koma babba ta sake komawa karama, ba abin da zai amfane su da shi, ba abin da zai amfane su da shi. Amma sanin amfanin wata da muhimmancin wata wajen yin ayyukan addini, wannan zai amfane su, yana da amfani. To shine Allah sai ya amfani da wannan uslubin da ake kira da uslubul hakim, maimakon ya ba su amsar waccan tambayan da suka yi, sai Allah ya amsa musu amma sai ya ba su wata fa'ida koma bayan wacce suka tambaya, wanda watakila ma hankalinsu bai kai kan wannan fa'idar ba. Jama'a muna fahimta ku? Saboda haka wannan yana daga cikin wato balaga na Alkur'ani mai girma. Dan shi Alkur'ani kullun yana gaya ma mutane ne abinda zai amfanar da su a duniyarsu da lahiransu, shine abinda Alkur'ani yake zuwa da shi. Dan haka Allah ta'ala ya ce kul, ka ce da su hiya mawaqitu linnasi wal hajji, ka ce da su wato wannan jirajiran wata alamomi ne ga mutane, sannan kuma ana amfani da shi wajen sanin lokacin aikin hajji. To sai Allah ya ce bayan ma abinda kuka tambaya, tunda an ba ku amsa amma ba abinda kuka tambayan ba, to bari a ƙara muku wata fa'ida ma koma bayan wanda kuka tambaya. Ai shi magana akan wata ai sun tambaya, duk da ba abinda suka tambaya aka ba su amsa ba, to bari a ba ku wani abinda ba kuma tambaya ba. Sai Allah ya ce walaysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha, ba biyayya ma Allah bane dan kun zakke ma gidajenku ta baya, walakinnal birra man ittaqa, sai dai biyayya ma Allah shine mutun ya zama mai tsoron Allah, mutun ya zama mai tsoron Allah. Malamai suke cewa dalilin da yasa Allah tabaraka wa ta'ala yayi wannan maganar shine cewa su mutanen jahiliya tun a wancan lokaci suna da ɗabi'ar shiga gida ta saman katanga, saboda dalilai kamar haka. Na farko shine sun kasance suna yin hakan li ajalil ihram, kamar yadda Abdullahi dan Abbas da Abu al-Aliya da Imam an-Nakhai da Imam Qatada suka faɗi, shine lokacin da mutum zai yi ihramin aikin hajji, zai tafi aikin hajji da su tun da jahiliya, to in ya tashi shiga gida to ba zai shiga gida ta kofa ba, sai shiga ta saman katanga. Wani dalilin sa shine saboda tunda in yaje ya sha giya ko yaje ya zina ko yaje abinda zai yi, to in zai shigo gidan ta wannan kofar yake shigowa, to yanzu tunda aikin hajji zai tafi, to in zai ihrami aikin hajji, maimakon a ce yayi zina ya shiga ta kofar, zai tafi aikin hajji ya shiga ta kofar, to sai ya shigo ta kofar, in yayi zina in ya sha giya sai ya shigo ta kofar, amma in zai tafi magana aikin hajji kuma sai ya haura saman katanga. Kaga mana ya gamsu ya yadda cewa da zinan da shan giyar babu kyau, amma dai bari a dan nima Allah wayo saboda a samu tsarkaka. to wannan ita ce magana ta farko wasu suka ce kaman al-Bara' ibn 'Azib yace li ajali dukhuli shahr al-haram idan watanni mai a masu alfarma suka shigo kamar yadda Allah ya faɗa mana inna iddat ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum a cikin watanni 12 Allah ya ce akwai guda hudu masu alfarma to in watanni hudu masu alfarman nan manzo Allah ya faɗa mana su a hadisi shine al-Muharram da kuma Rajab da Zulqa'da da Zulhijja wannan sune watanni guda hudu masu alfarma to idan waɗannan watannin suka shigo aka ce yau ɗaya ga watan al-Muharram ko ɗaya ga watan Zulhijja ko ɗaya ga watan Zulqa'da ko ɗaya ga watan Rajab to in mutun zai shiga gida sai ya shiga ta saman katanga saboda wai a sauran kwanakin yayi ta sabon Allah in yayi sabon Allah yana shiga ta kofa yanzu tunda watanni masu alfarma sun shigo to bari ya samu tsarki sai ya haura gida ta saman katanga a ganin sa wannan wani aikin biyayya ma Allah na uku suka ce anna ahlal jahiliyyati kanu idha hamma ahaduhum bi shay'in fahtubisa anhu lam ya'ti baytahu min babihi hatta ya'ti alladhi kana hamma bihi mutanen jahiliya sun kasance idan mutun yayi yunkurin zai yi wani abu na alheri sai aka samu matsala biyi ba to ba zai shigo gida ta kofa ba sai ya hauro ta saman katanga haka zai yi ta in zai shiga ya shiga ta saman katanga in zai fita ya fita ta saman katanga har sai yayi wannan abu misali kamar yanzu misali a ce mutun ya taso daga yanzu kamar misali shekaran jiya da Allah rahma ya shida zai tawo tafsiri sai zuwa tafsirin bai yiwu ba kaga ba yayi tafsiri ba shekaran jiya to yayi aiki yayi niyyar zai yi aikin alheri sai hakan bai yiwu ba to in ya tashi ga gida sai ya haura ta saman katanga in zai fita ta saman katanga har sai washe gari in ya zo an yi tafsiri tukunna kafin ya shiga gida ta kofa mun fahimta ko to kaga wannan a tunaninsu sun tsantsanta biyayya ne ma Allah a haka mutum yayi yunkurin zai aikin alheri aikin alherin bai samu ba to sai ya haura ta saman katanga in zai fita ya fita ta saman katanga har sai ya samu yayi wannan aikin kafin ya shiga gida ta kofa sannan na hudu wannan ita ce magana al-Imam Hasan al-Basri magana ta hudu suka ce anna ahlal madinati kanu idha raja'u min eidihim fa'alu zalik mutanen madina ne suka kasance idan da su dawo daga sallar idi to sai su shiga gida ta saman katanga wannan ita ce maganan al-Imam Aba kamar yadda dan Usman ibn Aba ya rawaito to kun ga waɗannan dalilai ɗaya daga cikin waɗannan dalilai guda hudu shine yasa mutanen jahiliya da yahudawan Madina da sauransu suke shiga gida ta saman katanga to kuma wanne ne in ma duka ne in ma guda ɗaya ne to sai Allah ya tattara su sai ya dunkula su sai ce walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha ba biyayya ma Allah bane dan kun tashi shiga gida kun shiga gida ta bayan gida ta saman katanga walakinnal birra man ittaka biyayya ma Allah shine waɗannan miyagun ayyukan da kuke yi wanda yasa kuke jin kyashin ku saba ma Allah kuma ku shigo ta kofa sannan in za ku tafi aikin hajji ku shigo ta kofa biyayya ma Allah shine ku ji tsoron Allah ku daina wannan sabon Allah shine biyayya ma Allah ka daina zina ka daina shan giyan ka daina sanin ka daina kwacin shine kai biyayya ma Allah amma kai zinan kai satan kai sanin kai kwacin kuma ka tashi ga gida ka shiga ta saman katanga a tunanin kai ka bi Allah Allah ya ce walakinnal birra man ittaka sai Allah ya ce to daga yau bari ku ji duka wa tul buyuta min abwabiha duk wanda zai shiga gida ya shiga ta kofa duk wanda zai shigo gida ya shigo ta kofa wato wannan na nuna mana wani abu kafin mu wuce musulunci yana kula da siyanatul muru'a addinin musulunci yana kula da kare mutunci tsare mutunci yanzu a hankalci ka zo wucewa ko sai ka ga mutum ya kama katanga zai haura ko da gidansa ne zai haura ta saman katanga dole za ka fara tunanin menene ya faru ko da kuwa limamin masallaci ne za ka fara tunanin menene matsala za ka fara tunanin wannan ba daidai ba wannan yana zubda mutunci to addinin musulunci kuma ya hori musulmi da ya tsare duk abin da yake kwabar da mutunci dan mutunci babban abu ne a musulunci wannan shi yasa zaka ga ai saboda tsaron mutuncin musulmi yasa Allah ya ce in kace wani yayi zina ka kawo shaidu hudu ba ka ba ma bulala 80 saboda kada wani yayi ƙaryan da zai kwabar da mutuncin musulmi haka mutunci abu ne mai matukar muhimmanci shi yasa sai Allah ya ce to wa'tul buyuta min abwabiha duk wanda zai shiga gida to ya shiga gida ta kofa ba ta saman katanga ba ku daina shiga gida zai ta saman katanga shi yasa zamu ga ai da Allah ya ce walakinnal birra man ittaqa akwai ayar da mun karanta ta bara malamai suna cewa suratul baqara daga farkonta zuwa ita wannan ayar darasi dai take koyarwa sannan daga kan ayar da ke bayan ta zuwa karshe tana koyar da darasi daya ita kuma ayar tana tsakatsaki ta tabo nan bangaren ta tabo nan bangaren ita ce wannan doguwar ayar laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghribi walakinnal birra man amana billahi kaga anan da Allah ya ce walakinnal birra man ittaqa biyayya ma Allah shine wanda ya ji tsoron Allah to sai Allah ya jero mana wasu ayyuka ne ayyukan biyayya ma Allah da ya jero su ya jero su laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghribi walakinnal birra man amana billahi wal-yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hum bihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabili was-sa'ilina wa fir riqabi wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi ahdihim idha ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hina al-ba's sai ce ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun su ne masu tsoron Allah waɗanda su kaga nan da Allah ya ce biyayya mu Allah shine tsoron Allah to yaya za a yi ka samu tsoron Allah to sai ka dauko wancan doguwar aya da muka karanta a bara ta gaya maka ga ayyukan da ake yi wajen samun biyayya mu Allah na farko shine kula da rukunin imani guda shida walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina sai ka dauko inna kullu shay'in khalaqnahu biqadar kada ibi kunan imani guda shida imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa da ranar alkiyama da kaddara alheri da sharri sannan wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakina wa banas sabili was-sa'ilina wa fir riqabi wannan duka ina magana ne akan ba da sadaka ba da taimako wa ibn as-sabili wa fir riqabi wa fir riqabi ko wa ibn as-sabili was-sa'ilina wa fir riqabi kaga duka wannan yana magana ne akan ba da kudi a ba miskini a ba talaka a ba maraya a ba matafiyi a ba wani a ba wani a ba duk wani mabukaci a bashi sai ce wa fir riqabi wa aqama as-salata sannan akwai kula da sallah wa atal zakata da ba da zakka wal mufuna bi ahdihim idha ahadu da masu kula da alkawari da cika alkawari wasabiina fil ba'sa'i wad darra da masu hakuri a lokacin talauci da lokacin cututtuka wa hinal ba'as da lokacin yaki sallah ce ulaika alladhina sadaqu wadannan sune wadanda suka yi gaskiya cikin imanin su wa ulaika humul muttaqun sune masu tsoron Allah kaga walakinnal birra man ittaqa ya fito fili ya za a yi a samu tsoron Allah da zai kai ka zuwa ga biyayya ma Allah zama cikakken mai biyayya ma Allah shine ka koma wancan doguwar ayar da suratul baqara sai tai maka bayani sai ka dauko siffofin sai ka dabbaka su kaga ana so a nuna mutanen jahiliya don kun saba ma Allah kun bi ta saman katanga wai don ku nuna darajar aikin haji ko wani abu wannan ba ku cika abinda Allah yake so ba abinda Allah yake so shine ku bar sabon Allah da kuke yi sannan ku dauko wancan ayar ku hada ta zama dabi'ar ku ta zama halayen ku to wannan sai sanya ku kai makura inda ake so wajen biyayya ma Allah saboda haka Allah madaukakin sarki yace wa'tul buyuta min abwabiha Allah yace in za ku shigo gidaje ku dinga shigowa gidaje ta kofofi ku daina shiga gida ta saman katanga wattaqullaha sannan ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah la'allakum tuflihun hakan zai sanya ku zama masu tsoron Allah to wannan ayar akwai sabanin kirawoyin malamai game da ita na farko da Allah yace yas'alunaka anil ahilla wannan shine qira'an jumhur amma imamu warash yana yin nakalin wannan hamzan sai karanta wato ainifin sai nakalin harakan da ke kan hamza din sai ce sai ya shafe hamza idan ya shafe hamza asali yas'alunaka anil ahilla to in ya tashi kaga akwai al ahilla akwai hamza da ta biyo bayan lamun din nan mai dauri to sai ya shafi hamza din sai yayi nakalin wasalin kan hamzan sai mai da shi kan lamun din maimakon anil ahilla sai zama yasalunaka anil ahillati sai canza za mu ga yawanci malam muftadin yana jan musalla yana yawan canza kirawoyin ya dauko sauka ya kai da wannan kirayen ya sake dauko wata domin ana so son qur'anin da ƙara fahimtar zakin qur'anin ya ƙara shiga zukatan mu dan ka gane iya hafsin da ka sani ba kace ka rike kirawoyin qur'ani ba kaga wannan ma kuma wani guduma ne mai nauyi akan dan qur'ani zalla dan yace mashi dan qur'ani zalla ya kace to waje ruwaya shi dan qur'ani zalla ne to da waje ruwaya kake karatu duk ruwayan da ka fadi dai ba dai a gaban ka aka saukar da ita ba salsala ta biyo daga wani sai wani daga wani sai wani har ya iso wajen ka to haka nan dai bukhari da muslim ba suka yi su wani yana tambaya wai to shi bukhari kafin a haife shi da me ake addini saboda shaja shaje shi sai ce kuma da warshi yake karatu to shi fa warshin nan fa imam warshi ba fa sahabi bane kamar yanda yake bukhari ba sahabi bane ba tabi'i bane haka nan shi ma warshin ba sahabi bane duk wayannan malaman kirawoyin ba sahabi ko tabi'i a cikin su duka tambayin da yanzu ya kamata mu shine shi warshin da kake karatu da kira'ansa shi kafin a haife shi da bai ake karanta qur'ani kafin a haife warshin ba karanta qur'ani ya kai qur'anin ya iso wajen warshin in har ba karanta qur'ani kafin a haife shi so yadda ake karanta qur'ani kan a haife warshi haka nan ake aiki da hadisi kafin a haife bukhari shi bukhari iya aikin da ya shine tattara mana hadisan ba kirkiran su yayi ba ba kan shi aka faruwa hadisan ba yasa zaka ji ya ce malami na ya bani labari kenan kan a haife shi akwai hadisan yanzu da ya zo ne sai ya je wajen malamin ya karba yace haddathani fulan an fulan an fulan an abi hurairata qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya sa Allah ya kyauta sannan da Allah ya ce walaysal birru bi anta tul buyut min zuhuriha al buyut akwai a kira'o'i guda biyu akan lafazin al buyut akwai kira'an warshi da Abu Amr al Hafs suna karantawa da al buyut kamar yadda muka ji malam ya karanta akwai sauran kira'o'i kuma suna karantawa da al buyuta sai su yi mabba'un din kasra maimakon su yi mishi rufa sannan wajen walakinnal birra akwai kira'an walakinil birru ita ce kira'an Imam Nafi da Ibn Amir suna karantawa da walakinil birru manittaqa maimakon walakinnal birra manittaqa sai su takhfifin wasalin da ke kan nunun din sannan kuma rawun din da ke karshe kuma a yi masa rufa maimakon a yi mishi wato ainihin nasba sannan sauran malamai suna karantawa da walakinnal birra manittaqa kamar yanda muka ji to saboda haka Allah tabaraka wataala ya saukar da wannan ayan domin ya ja kunnan waɗannan mutane kuma ya musu nasiha akan abin da yake mai matukar muhimmanci gare su to sai mu ƙara aya da sai mu tsaya insha Allah waqatilu fi
sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin
Allah tabaraka wa ta'ala yace waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum ku yaki waɗanda suke yakan ku akan hanyar Allah to waɗanda suka yake ku saboda addini Allah ya ce to kuma ku yake su amma wala ta'tud kar ku wuce iyaka akan abin da suka yi muku iya inda suka yi muku to ku tsaya ala duk waɗanda suka taba ku kuma ku taba su amma kada ku wuce inda suka tsaya kada su ya zamana sun taba ku 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 zo ramawa ku wuce iya inda suka yi muku inna allaha la yuhibbul mu'tadin Allah baya san waɗanda suke wuce iyaka malamai suna cewa wannan ayar ta sauka ne lokacin da aka hana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shiga aikin hajji wannan yasa har aka yi sulhu Hudaybiya a lokacin da aka yi sulhu tsakanin Annabi sallallahu alaihi wasallama da kafiran Makka aka yi sulhu suka ce da shiga umara ko aikin hajji wannan karar dai ba zai yi ba sai dai ku yi hakuri ku dawo shekara mai zuwa amma dai daga ƙarshe aka gindaye sharuda cewa za mu yi sharidi da ku za mu yi sulhu da ku za a daina yakar juna amma da sharadi duk wanda ya musulunta daga cikin mu ya zo inda kuke to za ku dawo mana da shi ku kuma duk wanda ya ridda daga cikin ku ya dawo inda muke za mu rike kayan mu dama namu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya yadda yace ma sayyidina Ali rubuta sannan da aka gama rubutawa sai aka ba su ka karanta sai suka ga bismillahir rahmanir rahim an sa sai suka ce a goge arrahmanir rahim din nan su ba san wani Allah mai rahama mai jin kai ba su dai kai a sa bismikallahumma kai a tsaya haka suna faɗa Allah ya ce to qulidu llaha wa idu arrahman in kun ga dama ku ce Allah in kun ga dama ku ce arrahman ayyan mata da'u falawul asmaul husna duk wanda ku kira a ciki sunan Allah ne Allah na da sunaye ma masu kyau ma wanda suke ba ma iya waɗannan guda biyu ba sannan sai suka aka sa hadha ma salaha muhammadur rasulullah wannan shine abinda aka yi sunu tsakanin annabi muhammadu manzo Allah ne suka ce wannan rasulullah ya agoge ta din da sun yadda mun yadda kai manzo Allah al'aida ba mu tsaya bata lokaci ba haka wannan muhammadur rasulullah ba mu yadda ba ce hadha ma salaha muhammadu a ce muhammadu yayi sulhu ba kana ce rasulullah annabi ya ce mu sayyidina ali goge sayyidina ali ya ce a ni rubuta rasulullahi da hannu kuma goge shi ce ba zai iya ba abin ya masa nauyi manzo Allah ya ce nuna min ina rasulullahi yake yace gashi ne sa hannu sai goge dan ai sulhu a zauna lafiya kaga duk wanda yake karanta wannan tarihi yaushe za a zo a ce wai musulmai sune yan ta'adda wanda yake karanta wannan tarihi a ce wai musulmai sune yan ta'adda hankali ba zai dauki wannan ba shi musulunci ma yana yaduwa ne ban ana zaman lafiya yanzu inda baucin nan a rikice take ka gaya mun ta yana zamu yi tafsirin nan ta yana zai karatun yanzu ka tsaya anan da ka ji lasifikoki suna kawo wa na tafsiri inda ana tashin hankali a garin ya za a yi tafsiri tafsirin ba zai yi ba sallan jami'i ma ba za ta yi ba inda ana cikin tashin hankali haka shi musulunci yana yaduwa ne lokacin da hankali ya kwanta lokacin ne musulunci yake yaduwa amma in ana cikin tashin hankali to musulunci baya yaduwa bai taba tafiya karkashin tashin hankali in ka ji musulunci ya ce ayyadi to an taba musuluncin an taba musuluncin ta ma yaushe za a zo a wayi gari wai a samu wai wani cikin mutane wai je rubuta ya kai ma kasashen Amerikawa cewa wai mu musulman Najeriya arewacin Najeriya wai muna kashe kristoci duk musulman da ake kashe mana a Jos da wanda aka kashe a Tafawa Balewa da wanda aka yi a Zangon Katab da duk abin da aka yi ma duk da aka saboda Allah ne ba shi da kirki ba yi da kunya wai ya rubuta cewa mu musulmai muna kashe arna kuma ya dawo cikin mu ya ci gaba da zama saboda rashin kunya arni kuma wanda ya wannan rubutun ya mika a wayi gari wai shugaban kasar mu ya dauki shi committee zabe ya danka mishi shine wai shugaban committee zabe Allah ya kyauta. Yanzu gashi wai ya sa mana zabe a watan Ramadan mai zuwa. Muka ce ba damuwa Allah ya kai mu. Ba Ramadan bane. Allah ya kai mu lafiya. Tun jidon da samu ba. In shi arne ne bai san karfin addu'a a Ramadan ba. Ai ku musulman da kuke kewaye da shi kun sani ai. Kun sani. Allah ya kai mu Ramadan din. Ai saukin mu roki Allah ya zumburo da ku ke nan ai. Tsammanin sa shine in an sa zabe a Ramadan muna azumi za a sha wahala ba za a yi layin zabe ba jama'a ba ku ga azumin bane ba ba yi tsammanin za a sha wahala ba Allah bai sauka mana ba saukin ma dai zo a nan din ba insha Allah insha Allah ai Allah ya kawo mana sauki an yi tsammanin za a sha rana za a yi zafi sai gashi daga ran 1 ga wata ya ga sanyi ya dawo ba rana ba zafi ba komai Allah ya sauka mana mu bayin Allah ne kuma wallahi Allah yana kishin mu kuma mun sani cewa addinin da muke kai na musulunci shine addinin gaskiya ko shakka ba mai akan gaskiyar musulunci mu ba cikin masu cewa wai sai an je lahira da a tantance to kai in an sai an je lahira da a gane wanda ke kan gaskiya to ina amfanin ganewa a lahira ai anan ake gane mai gaskiya ya rike gaskiya wanda bai kan gaskiya ya dawo kan gaskiya to kai ba gan gaskiya sai an je lahira tukunna sai a ce kai wani ba kai ne akan gaskiya ba yi wuta to ce aka yi kenan ai wannan shirme ne daga duk musulmi ya rike musulunci da kyau sai sa zaka ga musamman irin yan siyasar mu wai idan mutun ya tashi jawabi sai kaji ya ce wai muna godiya ma Allah da ya azunta mu da manyan addinan nan namu guda biyu manyan addinan ku guda biyu kai dawa kenan kai ruwa biyu ne kai musulmi kuma kai an ne yasa sai ka ga mutum musulmi wai ya zo masallaci ayi addu'a da shi sannan ran lahadi ya tafi coci ya mika kansa ma pastor wai ya shafa ya mishi addu'a ka zama wake wake kenan mu addinin Allah Allah kuma ya ce da mu inna dina inda Allah al-islam addini a wajen Allah kadai shine musulunci musulunci shine kadai addini duk wani addini da ba musulunci ba shirme ne duk wanda yake kai kuma bata ya rike kowa yi shi Allah ya kyauta saboda haka wannan ayar tana nuna mana sababin saukan wannan ayar yana nuna mana a cewa addinin musulunci yana yaduwa ne in an zauna lafiya to saboda haka bayan mun ji wancan sulhun da aka yi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya wato ainihin shirya shekara mai zuwa zai tafi aikin hajji tunda su kafirin sun ce sai a dawo shekara mai zuwa to sai sahabbai suka ji tsoron kada fa mu ji shiga aikin hajji Quraishawa suka cika alƙawari yanzu ma su saki hana mu kada ya zamana akwai matsala mu je su hana mu shiga to karshe kuma a ce mu dawo ba aikin hajjin ba to sai wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sai suka ce in sun taba mu mu ba sai mu taba su wasu suka ce a to ai in ba ku manta ba muna cikin wata mai alfarma kuma zamu zo mu ji aya a gaba insha Allah wata kila gobe ko jibi cewa yaki a cikin wata mai alfarma haramun ne bai halatta ba to kaga ba zai yu ba ayyaki a wata mai alfarma to shine sai Allah ya saukar da wannan aya yace wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum ku shirya ku tafi aikin hajji duk waɗanda suka yake ku kuma ku yake su wannan karon kan in sun taba ku kuma ku taba su amma wala ta'tadu kada ku wuce iyakan abinda suka yi muku ai wala tazlimu kar ku yi zalunci kada su yi muku ɗaya ko musu goma kar ku ce ramuwan gayya ta fi na gayya zafi wannan ba musulunci bane wannan ba addinin musulunci bane wasu malamai suka ce wuce iyaka shine qatlun nisa'i wal wildan kashe mata da kananan yara shine wala ta'tadu shine al-i'tida kada ku kashe yara kada ku kashe mata wannan magana Abdullahi dan Abbas da Imam Mujahid kaga musulunci baya tafiya dole sai da mata da kananan yara shi yasa akwai wani ma'aikacin ministry na women affairs da child development ne kaman in ban manta ba sai ta faɗa masa cewa inda ministrin ku za su dauki suratul baqara su fahimci ta da kyau da sun gudanar da aiki yadda ya kamata kawai suratul baqara balantana a isu suratul nisa'i eh women affairs akwai women affairs da ya wuce wanda yake cikin suratul baqara da suratul nisa'i ai babu wannan to a haka sai ka ga wai wasu sun fito a cikin su wai suna bugun kirji wai suna ikrarin wai addinin musulunci yana cutar da mata musulmai suna cutar da mata kaza da kaza kaza da kaza ko wanda suke jawabi wai ustazai suna bully matan su suna cin zalin matan su suna wane ne suna wane ne a gabana wata tayi bayani akan haka ya guso bi eh kuma ustazai suna ji suna dariya kaga wannan wani suka ne domin an ka ce ustazu yayi ba daidai ba to sukan ba na so a kai zuwa ga addini ne ni kuma sai ce to galibi in ka ji an ce ustaz da cin zalin matansa to ɗayan biyu ne ko dai shi ustaz din ya aure wacce ba manufar su iri ɗaya ba tana so ta saka gele ustaz zai ce mata Allah baya so tana so ta je rawa ustaz zai ce mata Allah baya so tana so ta yi shagali ta abarta ta cashe da cancane ustaz zai ce mata a ba haka Allah ya ce ba to zaka in ta tashi bayan da ta ce ustaz ya matsa mata ko kuma ta auri a anguli da kan zabuwa sunan ustaz din yake da shi amma ba da gaske bane eh bai san ya ake ba kawai wata kila ta ganshi da gemu da dangalalan wando sai ta dauka ustaz ne ba ta sani ba amma in ba haka ba to ba yanda za a yi a ce ustaz mai riko da addini kuma yana cin zalin mata ƙarya ne wannan a to wai ban da rashin hankali in wanda ya san Qur'ani ya ci zalin mata to shi kuma dan iska ba shi dan iska bai alakari da shi kenan wanda ya san qur'ani shi ya zalunci mata to dan iska da bai san qur'ani ba bai san Allah ba shi kuma yaya kenan kuna nufi yanzu dan shaye shaye shi dai adalci kenan kaga ni wannan ai rashin lissafi ne ga musulunci na nuna mana in addinin musulunci fa Allah ranma ya karanta mana wajen karatunsa da ya bude mana musulunci fa yace masahabbai ku tashi ku je ku yi yaki dan ku kwato mata da kananan yara da ake azabtar da su wa malakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan ga kananan yara ga mata da aka rurruna su ku je ku yi yaki dan ku kwato su su mata ba a kashe su a wajen yaki sai dai ma a yi yaki dan a kwato musu yanci dan a kwato musu yanci to wa kuma zai nuna ma ustazi sanin haƙin mata ba zai nuna ma addini sanin haƙin mata kai da Allah ku daina wannan magana sannan wasu suna cewa ma'anar itida'i wuce iyaka shine la tuqatilu man lam yuqatilkum duk wanda bai taba ku bakar ku taba su kar ku taba shi eh duk wanda bai taba ku bakar ku taba shi wannan ita ce magana ya Sa'id ibn Jubair da Abu al-Aliya da Ibn Zaid shine na uku shine itiyaru manuhu an kada garin yakan garin yakan su ku je ku yi abin da aka haramta muku kar ku wuce iyaka ita ce imamu magana al-imamu Hassan al-Basri sannan magana ta hudu magana imamu Muqatil yace annahu ibtida'uhum bil qitali fi shahr al-haram kada ya zamana ku ne kuka fara yaki a wata mai alfarma in dai wata mai alfarma ta shigo ko to koda za ku yi yaki ya zamana da rama ko kuka yi ba ku kuka fara ba an taba ku ne sai kuka rama to babu yanda kuka iya shine sai Allah ya ce wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wala ta'tadu to jama'a wannan ayar kada shi ta ba zai yau ba saboda yanayin lokaci gobe in Allah ya kai mu insha Allah ta'ala za mu sake dawo ba kanta mu sake dauko tafsirin ta kafin mu daura akan ayoyi na gaba masu zuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah shi ya fi mana